the many regional partnerships we have across the continent.
Mukaddashin babban hafsan hafsoshin sojojin Amurka kenan, General James McAvale, yayin da ke jawabi wurin taron haɗin gwiwar manyan hafsoshin sojojin Afrika da na Amurka da ake yi a nan Abuja, inda yake magana kan muhimmancin aiki tare don cin moriyar tsaro a Afrika da hakan ka iya taimakawa duniya baki daya. Yace dakarun Amurka na alfahari cikin jin daɗi irin atisayen da suke yi da kasashe musamman na Afrika don fuskantar kalubalen tsaro. Cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, General Abayomi Gabriel Olanisakin, ya tabo irin kalubalen tsaro da kasashen Afrika ke fuskanta a halin yanzu.
Violent extremism, terrorism, human trafficking, proliferation of small arms and light.
Tada kayar baya irin na masu tsakolar ra'ayi, ta'addanci, safarar mutane, yaduwar kananan makamai da ma fashin teku na ci gaba da haddasa matsalar tsaro ga kasashen mu, yayin da ake ci gaba da zaman dardar dangane da tsaro a duniya baki daya. Akwai bukatar manyan hafsoshin sojojin kasashen Afrika da ma abokan kawancen mu a samu wata hanyar da za a bi don tunkarar wannan kalubale. Na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Nijar, General Siddiku, ko mai zai ce akan wannan taro?
To sai dai a ce mun ji dadi wannan taro da ana yi tare da duk chief of staff of army staff na Africa tare da su America. Mun ji dadi da wannan taro, Allah ya sa mu sashi mu kare shi da lafiya.
Kazalika shi ma babban hafsan sojin kasa na tarayyar Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ya min karin bayani.
Wato muhimmancin wannan taro shine hada kai duk rundunonin Afrika su zo su tattauna abubuwan da suke damun su musamman ta fannin tsaro. Shine muka hada kai tare da rundunan sojan Amerika mu tattauna abubuwan da suke damun mu.
In an jima kaɗan ne kuma, runduna ta musamman da ke gadin fadar shugaban ƙasa za ta yi atisayen gwada ƙarfi ga manyan hafsoshin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.